Abdullah Hamda Zinene mai wake
haiwa
orilia o lele bolale
aba
wajon ijon bolale
fit amted records
nazoni auran kona aure mai dadi amariya bolale garba awanta hai nazoni auran ya bolale garba angwata yalla hayo hay ya bolale mai bani alla qara afai mutata nawa ki auren gira autar yan mata aure na gata mai sawa ahuta iya yan amarya ina danyi na amarya ina dangin ango ina iya yan ango ina bokere ina kawaye 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 na amarya amo sataro karan auren masoya hai yalla amai ya bolale hai garba kajone ai hakuri ne sai sa kuku dore kauda ke amarya inje mansura mansura bolale adunna amarya le kajike garba ambo ya sai nani ciki more aure kai ce mai nutsuwa biyayya ya huta hairan bolale bolale amarya mai tarbiya mai kunya kalar soyayya ai amaryar dangata autan amarya angon amarya gatan amarya ya sai garba
Amarya,
على قارن وققالي على قارن السرالي شمس الدين أقريدي نميك قيسوا ما هي فينا أمريالي على قارن لاكيا أي متي بابا عي على قارن السرالي على حج قاتمو على حج بابمو على كار لافياني سنفانا انت ديدي عن تعبنا يقيسوا على كار لافياني سنفانا انت حبيبة Ya sa ali jannar nan ita ce masaukinki ya sa da kida manzo danga tan Allah anta mai muna ina mi ka gaisuwa har maryama alqara lafiya ni san kwana na gaida hadiza gaida hadiza hayya hayya hadiza tamai gari na gaida aisha na gaida walida ga ummati anta amina ibadan gaishe ki anta azmi amma zan gaishe ki aminan iyan ado aminan iyan ado anti hajjara ala kare lafiya ala kare lafiya ni san kwana takannin ango su zan gaida alhaji dan juma alhaji dan juma ala sa aljanna ta zamma kwanci hajiya asma'u ga giwar nan hajiya asma'u zinariyar nan giwa giwa ai matar zaki namijin maza zakin maza haya hajiya asma'u na mi ka gaisuwa hajiya haule hajiya haule hajiya haule ina gaida amanar nan ga sirrin ango ga maganar nan ga bangon ango ga bangon ango shaya bang ango nasara gun ango ga yawa masu zin shagaban su Allah yayi miki girma ala kare lafiya aini san kwana hajiya ta gari hajiya ta gari Allah ya baki lafiya Allah ya tada ka fada hajiya gani na gaishe ki hajiya gani ala kare lafiya ni san kwana hajiya ya hanasu hajiya ya hanasu mama aikin basu mama aikin barsu kin sha ta gaban su ai yar gadi ma kace da ni abas abas dan sarki kika a gurin sarki dan zaki kika a gurin zaki na gaida jinin wanki mai alfarma ga in garma babba ala kare lafiya ni san kwana baba habiba baba habiba mai alfarma na gaishe ki ajiya lauratu ajiya lauratu na gaishe ki ajiya iya ajiya iya na gaishe ki ala kare lafiya ni san kwana yayyan ango sai muhammad na gaishe ka ya sai shaibu ya sai hadi ya sai bashir ya sai aminu ya sai garba 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 ya sai na gaishe ku wajo 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 aishatu mata a gidan ai fikin ya aishatu ala kare lafiya ala kare nasara ala kare daukaka ni san kwana ai na gaida zainab zainab kabir amingo amariya gidan Al-Hajra biyu na gaida Zainab Aisha Hadi Hadi Zanura har Maryama Shukuriya Zawiya na gaishe ki Mimi Zawiya ga mai jidda na gaida Jamila na gaida Ilham na Lahasiya Mimi Amina Salima Azare Saada na gaishe ki ya na gaishe ku Alhaji Faisal Alhaji Faisal ai mijina Maryama na gaishe ka na gaishe ka Allah ya daga ka ya kare matsayin ka Alhaji Faisal dangin ango ku awwalu ai awwalu ga zakin nan ga barren nan dan gasken nan ai attajiri mai kayan aiki na gaida sani na gaida sani dadi haruna dadi haruna na gaida salisu na gaida salisu Na gaida Ja'faru na gaida Rabi'u na gaida Rabi'u na gaida Muntari na gaida Muntari baba Abbas Abbas baba Abbas na gaida Alhassan madan giyan Ado madan giyan Ado habin giyan Ado habin giyan Ado Adamu dan Juma Adamu dan Juma Na gaida Nasiru na gaida Nasiru Umar dan Zaria Umar dan Zaria mutanen America mutanen America ai uncle Rasha ga uncle Yaro ga uncle Yaro na gaishe ku Ajiya iya ba age age gaishe ki ajiyan iyan bature na iyan bature ala hajha musu ala hajha musu anti hawa anti hawa hawa na gaishe ki hawa na gaishe ki anti saniya ta salisina gaishe ki anti ummi Rabi'u na gaishe ki anti ummin Rabi'u ciyama anti mai jidda tazo anti mai jidda tazo hawan baba na kaka Allah ya ji kansa ya kai rahama mata a gidan Jabari na gaishe ku Hawwa Safiya Hawwa Safiya na gaishe ku ala kare lafiya ni sabana abokan arziki na gaishe ku hajiya ta salla hajiya mami Mary mai tuwo ga wura ola hajiya Basira matar mun tare abokai na ango abokai na ango haya Abdul Wadudu sise na gaishe ka Abdul Wadudu Abdul Wadudu sise na gaishe ka ga yar jiga ga yar jiga ga yar jiga Mustafa bebeji Mustafa bebeji ya sai kabiru ya sai kabiru ya sai gajere ya sai gajere ga dan tani ga dan tani nura dan waje nura dan waje Salisu mai samari aya wajo 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 mai kudi ya huwai ka ga ya huwai mai kudi na gaishe ka mamuda mamuda ga papa makati ga imbo mana tufakinan mimi gatanan ya sai Abdul Qadir na gaishe ka awwal wanne 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 gaishe ka ga dalliti ya sai Adamu ya sai Adamu ya sai Murtala tela na gaishe ka beshi Aya kai mata aya kai mata aya ai wajo 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 ga kidan amarya ga kidan amarya ulale amarya ga kidan ango ai garba ango angon amarya motsa taro ranar rauren maso Aure mai dadi amarya bolade garba angwanta aywa